أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kuma sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata daren Laraba 25 da watan Al-Muharram, hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, shekara 1444, wanda ya dace da 20 da watan Agusta miladiyya haihuwar Annabi Isa dan nanan Maryam idan tarihi ya inganta, shekara 2022 miladiyya. Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci. A satin da ya gabata mun kwana a aya ta 188 cikin wannan sura mai tarin albarka, suratul baqara. Fadin Allah subhanahu wa ta'ala: wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukami لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أيو درسنا 27 ذا متاش آية تريد 80 ترسي الله يجي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
A wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysa al-birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah yace yas'alunaka 'anil ahilla, suna tambayar ka ya annabin Allah, annabi Muhammad sallallahu ta'ala alayka wa sallam, anil ahillati, game da watan abun da ya shahi jinjirin wata. Domin al ahilla jam'i ne na hilal, shi kuma al hilal abun da ake yi da shi sabon wata, idan wata ya fito. Suna tambayar ka akan abun da ya shahi jinjirin wata, sai Allah ya ce kul, ka ce da su hiya mawaqitu linnas, lokuta ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya horewa mutane, wal hajji, kuma lokaci ne domin a san lokacin da ya kamata a gabatar da aikin haji. Sai Allah ya ce walaysa albirra bi an ta'tu albuyuta min zuhuriha, bayan ga cikin aikin nagarta, aikin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so, aikin alkhairi, a zo wa gidaje ta bayanta, ta bayan mutum zai shiga gida ya juya ta baya. ولكن البر من اتقى, sai dai abin da ake cewa albir, jin tsoron Allah da nagarta, shine ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da Ubangiji ya umarce ka. Sai Allah ya ce wa'atul buyuta min abwabiha, ku zo wannan gidajen ta kofofinsu, wattaqullaha, ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihuna, don ku kasance cikin rabotattu a gobe alkiyama. Al-Imam Al-Qurtubi alayhi rahmatullahi ta'ala da al-Imam al-Baghawi da kuma al-Imam al-Tabari da al-Imam Ibn Kathir Allah subhanahu wa ta'ala yayi musu rahama suka ce sabkan wannan ayar yas'alunaka anil ahilla hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam lokacin da Mu'ad dan Jabal Allah ya kara masa yarda yace wa annabi sallallahu alaihi wa sallam innal yahuda lalle yahudawa tagshana wato suna lillibe mu suna suna lillibe mu wa yukthiruna mas'alatana kuma suna yawaita muna tambayoyi idan muna tare da yahudawa suke muna ta kuma su dinga yi tambayoyi akan mu musamman ma anil ahillati game da abun da ya shahi jinjirin watanni abun da ya shahi wata idan ya kullo yana karami sai Mu'az dan Jabal Allah ya kara masa yarda ya ce manzon Allah fama balul hilal ya annabin Allah menene labarin shi wata yabdu daqiqan zaka ga shi zai fito kamar akai fa zai fito kamar watan sililin watan abun da ya shahi abinda ake dinki da shi zaran dinki summa yaziru akwana a tashi kuma sai watan ya girma yana ƙara girma hatta yastawi hasse ya daidaita ya cika wata cip sannan wa yastadbir wannan zaka ga shi ya fito kamar akai fa sannan kuma kaga yana ƙara girma yana ƙara girma sai ya cika tab sannan ya stadbir sai kuma ya juya baya summa yastanqis sannan kuma ya fara ragewa hatta ya'udu kama kana sai ya koma kamar yadda ya fito yana jinjiri tambaye da Mu'adh dan Jabal yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan ayar yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal-hajj wasu maluman tafsir suka ce watan yas'alunaka wannan abun wasu yahudani suka zo da kansu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da abun da ya shahi wata da kansa sai Allah ya saukar da wannan ayar wasu ka ce a'a irin su watan ibnu irin su Abdullahi dan Abbas da al-Imam al-Qatada da al-Imam Rabi Allah ya kara musu rahama suke cewa musulmi da kansu ne suka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam watan su'alu qaumul muslimin musulmi da kansu ne suka tawa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya anil hilal game da abun da ya shahi jinjirin wata wa ma sababu muhaqati wa kamalihi me yasa yake tashi wata tashin farko ka ganshi dan karami yana girma har ya zama babba sannan kuma ya juya baya ya koma sannan kuma so diyawa loko make da suna kamar da yake al'ada rana lokacin ta daban sannan kuma wata lokacin shi daban rana tana fitowa da safe zuwa yammaci shi kuma wata da dare yake fitowa zuwa abin da ya shafi alfijir to me yasa wata yake sassabawa wannan abun sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayar ce yas'alunaka 'anil ahilla suna tambayar ka kai annabin Allah annabi Muhammad sallallahu ta'ala alayka wa sallam 'anil ahillati game da abun da ya shahi watan jinjirin watanni jinjirin wata domin kalmar alhilal kamar zamu ga kalmar alhilal ko alahilla jam'i ne na hilal wata wata na da suna guda uku a musalarabci wata na da suna guda uku malam Jabir idan ya fito yana jinjirin wata sai a ce masa alhilal in ya kara gaba kuma sai ya zamanto wato sai ya zamanto alqamar da kuma albadar ana kiran shi afwan albadar in ya kai zuwa 15 sai a kira shi da mi da albadar idan ya kai zuwa karshe sai a ce masa alqamar ashe kaga sunayen watanni kenan ko a kira shi alhilal lokacin da yake jinjiri ko kuma a kira shi da albadar lokacin da ya dan kosa yake zuwa 15 13 15 ko kuma a kira shi alqamar lokacin da ya zarce wayannan kwanakin to Allah subhanahu wataala yake kul hiya mawaqitu lin-nas ka ce wato lokuta ne al-mawaqit jam'u miqat idan aka ce miqat ana nihin muntahal waqt matuka makuran lokaci shi da ake yi da al-miqat misala ce mawaqitu lin-nas wato lokuta ne ka gaya mu cewa lokaci ne wa mutane hikimar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wata inji malumai musamman ma al-imamu al-qurtubi alayhi rahmatullahi ta'ala ita hikimar da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wata wato yana karuwa kuma yana ragewa kusan wata yana karuwa kuma ya rage domin wata idan ya kai zuwa kwana 15 kowa yana ganin sa, amma idan ya kai zuwa kwana 20 da wani abu zaka yana ragewa sai kaga ya koma kamar da ya fito. To malamai suka ce hikimar yin haka na falin zawalul ishkal fil ajal wal muamalat, gushewar shakku a cikin lokuta da mutum zai sanya. Misali, na zorance abu kaza gunka, sai ka ce to yaushe zaka maido, to zan maido shi kaza da watan kaza. Kaga akwai hikima a cikin wannan abun. Kaza zan maido shi misali 25 da watan Al-Muharram, wace shekara 1400 da shekara 44. Kaga wannan abun yana gudda abun da ya shahi ishkal, abun da ya zamanto rikici a cikin mutane. Ta zo aro shi, hatta aro ana sanya masa lokaci, sai na zo in ce wani a ramin wannan littafin, to zan baka aron wannan littafi, amma yaushe za ka maido, zan maido shi rana kaza da watan kaza. Haka ake yi a musulunci, za ka ci bashi to a rubuta, yaushe za ka biya ni, to zan biya ka rana kaza da watan kaza. Ina fata mun fahimta gushewar abin da ya shafi watan rikicuka cikin mutane da kuma al-mu'amalat, abin da ya shafi watan kasuwanci. Kayo komai da kin kaso kaya, abin da ya shafi sayar da su, akwai abin da ya shafi lokuta a ciki. Abu na biyu sannan kuma abin da ya shafi watan abin da Allah ya keɓance da shi shine al-hajj. Al-hajj qul hiya mawaqitu lin-nasi, sai Allah ya ce wal-hajj, da kuma aikin hajji. Domin a karantar da kai cewa ashe akwai aikin hajji yana da miqat, yana da lokaci. Malamai suka ce al-mawaqit fil hajj yanqasimu ila qismayn, imma al-miqatul makani wa imma al-miqatuz zamani. Miqatul makani sune a gurare guda biyar, da farin Dhul-Hulaifa, Juhfa, Yalamlam, Zatu Iraq, Arnu Manazil, sune wuraren da ake doka ihrami, ake doka ihrami guda biyar a musulunci. Idan mutum zai je aikin hajji, mutum zai kulla niyya ne a wannan hurare guda biyar. Amma miqatuz zamani shi kuma yabda min 20 min shahri Shawwal ila wata 20 min shahri Dhul-Hijja, daga 20 da watan Shawwal zawwa 20 da watan da zawwa 10 afwan da watan Dhul-Hijja. Kaga kenan ana ihrami ne tun daga watan Shawwal a sai Dhul-Qa'ida, sannan kuma a kai muntaha zuwa watan Dhul-Hijja. Sai Allah ya ce ya keɓance hikimar don a gano lokacin da ake yin aikin hajji, domin kar mutum ya je ya yi aiki ba a lokacin da ya kamata a yi ba. Sannan kuma cikin hikimar sanya wata ya zamanto yana fitowa yana girma, akwai kula da al'adad, abin nan lokaci. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a suratul Isra'i wa min ayatihi al-layl wan nahar, ko na daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala dare da wuri, ay faj'alna al-layla wan nahara ayataini famahawna ayata al-layli waja'alna ayata an-nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum walita'lamu 'adada as-sinina wal-hisab, sai wa kullu shay'in fassalnahu tafsila. Allah ce waja'alna al-layla wan nahara ayatai, muka sanya dare da wuri su zamanto ayoyi guda biyu da suke nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala. Duk kahircin mutum idan dare ya zai gane cewa akwai wa, akwai Allah ko ba haka bane, dan da dare yayi kowa shigewa yake kwanta, ko sannan kuma daga da rana tsaye safiya ta waye kowa fitowa yake zai zuwa nema. To Allah ya ce waja'alna al-layla wan nahara ayatayn, Allah ya ce mun sanya watan ayoyi guda biyu da za su nuna cewa Allah subhanahu wataala shine kadai baya da abokin tarayya a wajen bauta, sai da muka sanya muku dare da wuni su zamanto aya. Allah ya ce fa mahawna ayatal layl, sai muka shahi ayar dare, waja'alna ayatan nahari mubsira, amma da rana kuma Allah ya sa muna gani, da dare babu haske, ma'ana noke rana ko, amma da rana fa sai Allah ya kawo rana. Sai Allah ya ce famahawna ayatan layl waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum, me yasa Allah ya bar rana da rana? Yace dan ku nemi wato daga falar Ubangijinku, ashe ana nema ne da rana. Sai ya ce wali ta'lamu 'adada as-sinina, kuma kusan kwanakin shekaru ta hanyar wata ake gane cewa wannan wata ya mutu, an yi watan Al-Muharram, an yi watan Safar, har an zo Dhul-Hijja, shekara ta kare kuma an tafi wata sabon shekara. Ina bata mun fahimta. Sai ya ce wa kullu shay'in fassalnahu tafsilan, kowane abu Allah ya ce mun rarrabe shi rarrabewa. To da haka akwai sanin lokuta. Sannan kuma abu na gaba game da wata, ta hanyar wata ne muke gane cewa wata Ramadan ya kama, ko idan aka ce watan Shawwal ya tsaya, to sai mu ce kuma yau ɗaya da watan Ramadan, afwan ba Shawwal ba, Sha'ban. Idan Sha'ban ya ƙare sai a je wanne? Sai a je Ramadan. Idan aka ce ana 28 ko 29 afwan 28 ko 9 ko 30 wata yake go wata musulunci 29 ko 30 to idan watan ya mutu ko ya tsaya wani watan ya kama aka ga wata ya fito sai a ce dai da watan mi dai da watan watan Ramadan ana gane watan Ramadan da shi sannan kuma ana gane aje ana gane ajiyar azumi ne a aje azumi kowa ya ci abinci a ce sallah ne dai da watan abin da ya shafi Shawwal daga lokacin da aka kare watan yin azumin ko sannan kuma ta hanyar wata ne ake kirge cikin mace ta hanyar watanni a ce mace ta yi wata daya ta yi wata biyu domin a Qur'ani mai girma Allah yake cewa wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra da daukar ciki mace ta dauki ciki da ta kuma ta yaye cikin gaba daya ta dauke shi ta haife shi har ta shayar da shi Allah ta gaba daya wata 30 ne wata 30 injiwa inji Allah subhanahu wa ta'ala sai manzo Allah ya karanta da mu cewa in Allah subhanahu wa ta'ala watan yana tattara halitta dan annabi adam a cikin cikin mahaifiyarsa kwana nawa kwana 40 yayi digon mani yayi gudan jini yayi tsoka sannan abu sa masa rayuwa haka kwana 40 so uku kwana wata nawa kenan ban ji ba wasu suke ba wata nawa wata hudu to daga wata hudu an cikawa mutun abun da ya shafi an cika abun da ya shafi halitta dan annabi adam sai kuma a ƙara zamantu in ka cire wata 6 in ka cire wata 6 cikin wata 6 wata 30 wata nawa zaka bari sai kamar wata 24 kaga wata me yake da suna shekara tana da wata 12 ko shekara tana da wata 12 sai Allah ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rada'a ana shayarwa da tsawon shekara biyu cikin wata 30 in kai da wata 24 wata za su saura wata 6 ashe cikin mace za ta iya haihuwa dan wata 6 ina fatan kun bayyanta a wata 6 mace za ta iya haihuwa sannan kuma ta hanyar wata ne ake gane cewa mace iddata ta kare in an rubu da ita iddatu talaq misalan in ta yi jini in mai jini ce ta yi jini guda nawa jini guda Allah akalli duk wata mace tana jini mace idan ta balaga duk wata sai ta yi jini to in mai yin jini ce duk wata kaga za ta yi jini guda nawa kenan jini guda uku ko salatul quru in kuma ana kilgo ne da watanni in ana kilgo da watanni ne yake da suna idan ana kilgo da watanni to kuma sai a kilga mata wata uku a musulunci ba a turance ba fa a musulunci ake kilga watannin ba a turance ba watan bature ba ana aiki ne da kalanda ta addinin musulunci haka abun da ya shafi iddatul wafa iddata ta rasuwa idan ana kilgo ba da watan bature ba ake kilgawa ana kilgawa ne da watan musulunci watanni musulunci ake kilgawa da su haka abun da ya shafi haihuwa da mace za ta mijinta zai rasu ta haihu a wata 6 kaga ta kare idan kawai shikenan to daga cikin wannan amfanin da Allah ya sanya wata ya dinga zawwa ya faro karami sannan kuma ya kara girma har ya zo karshe to akwai wannan abun a ciki ina fata mun fahimta sannan kuma akwai al-ijarat akwai hayan kaya mutun zai doka to na doki hayar abu kaza haya ma sai an rubuta saboda komai dan rubutu ne a musulunci sai an rubuta na doki hayar kaya a rana kaza watan kaza kuma zan mido watan kaza ina fata mun fahimta ko kuma bashi da sauransu sai ya zamanto abun akwai lisahi a ciki sa Allah subhanahu wataala ya datar da mu da Allah ya ce wal hajj maluman qira'a arama sun karanta da qira'a guda biyu zaka iya cewa wal hajj da bil fathi al ha da bude ha'un kace wal hajj ko kace wal hajj kul hiya mawaqitu lin nasi wal hajj ko kace wal hajj duk ya halitta a aujuhu al qira'at wata mas'ala anan a karkashin wannan ayar sai malami suka tattauna me yasa Allah subhanahu wataala ya kebance wata Allah ya ce wal hajj da aikin hajji ba a kawo zancen sallah ba, ba a kawo zancen azumi ba, ba a kawo zancen zakka ba, sai kawai Allah ya kira aikin haji shi ke cikin rukunin musulunci guda biyar. Suka ce li annahu mimma yuhtaju fihi ila ma'rifatil waqt, na daga cikin abin da ya kamata kowa ya san lokacinsa. Kada kai kai wajen lokaci, in za ka yi kai cikin lokacin, shi aikin haji ana son mutum ya yi wato a cikin lokaci saboda akwai bukatar akwai abin da ake lisahi a ciki misali daga ciki akwai tsawo arfa ana tsayuwa arfa ne so daya ba a ratrafikin ta idan mutun yayin ratakin arfa kawai sai wata mi sai wata shekara shikenan ko amma zakkar dukiyarka zakka mutun zai iya fitar zakka misalin ta shekara kana iya wata kila lissahin ya kai ka har zuwa ka ƙara wata ɗaya a ciki ko kana iyawa kana ka dan ƙara lokaci wajin ko kai kin arabe dukiyar ma baki daya sai a kai wata biyu ana rabanta ko ina ba ta mun fahimta ai watan ramadana azumi ai ko ba a cikin watan ramadana ana yin azumi amma aikin haji so ɗaya ake yi a mi a shekara so ɗaya ake aikin shi haji a shekara da haka yana da cikin abin da bai kamata a yi sakaci ba game da shi game da sanin lokacinsa da wannan ne malaman malikiyya da al-imam abu hanifa alaihi ma rahmatullahi ta'ala suka ce da Allah ya ce qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj afa in tarsumu tun zai iya dokar niyyar aikin haji ko ba a cikin watannin aikin haji ba muka ce watannin aikin haji guda nawa ne guda uku shawwal zulqa'ida zulhijja al-imam malik da abu hanifa suka ce da wasu sahabba abokanansu a cikin karatu suka ce mutun zai iya dokar niyyar aikin haji ko ba a cikin wannan watannin ba dalili suka ce Allah ya ce qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajji ina ba ta mun fahimta mafu Allah ya sai suka ce Allah ya sanya dukkanin watanni al-ahilla Allah ya sanya su zarfan watan lidhalika Allah ya sanya su lokaci da yadda za a yi wannan amma kan ana gabatar da ibada ne a cikin watanni ko suke sanin na aikin haji sai al-imamu shafi'i ya saba mafa'intar su kasan musulunci abu ne mai sauki al-ikhtilafu rahma yanji malumin fiqhu ayi sabani malumai su yi sabani a mas'ala wannan rahma ce wa gare ku talibai rahama ce al-imamu shafi'i ce shi bai ganin wannan yace shi ana aikin haji ne mutum baiwa mutum ya dauki niyyar aikin haji sai a watannin da Allah ya tsira na aikin haji dalili ko Allah ya ce al-hajju ashhurun ma'lumat aikin haji watanni ne sananne ashe tunda Allah ya ce al-hajju ashhurun ma'lumat to ba a dokar niyyar aikin haji sai a cikin wannan watannin da Allah subhanahu wata'ala ya karantar da mu wanda kuma shine kauli watan wanda yake sahihi wanda kuma yake al-asah inda gugun malumai sai mas'ala ta gaba idan malumai sun ittifaki ka gaba ɗaya akan cewa idan mutun ya zo dokar bashi ko jingina ko makamancin abu haka ka bada jingina zuwa lokaci kaza da makamancin su zaka mayar abu ne kaza gashi nan an san silar kayan za a baka bashin kaya kuma ka medo a lokaci kaza ga kudin shi kuma sananni an san kudin sannan kuma an san lokacin da zaka mayar da su to wannan dukkanin malumai sun tafi akan cewa ya halitta a bada bashi a wannan amma kuskure ne a bada bashi ba a san lokacin mayarwa ba yaushe zaka medo to sai a medo a lokaci kaza sai suka yi sabani gu wanda zai zuwa ya ranci kaya ya ce sai kaka ta yi karam ka sa kuma so wannan sai mutum ya ce a bada bashin abu kaza sai kaka ta yi to ya hukuncin wannan a musulunci ko kuma sai na yo kaza sai na tahi sai na je libi in biya da makamancin wanda da in an je libi an sa ya to in ka je in an yaje da wata nawa zaka iya biya amma sai kakan tayi abu ne wanda yake gaibi ba a sani ba za ta yi kyau ko ba za ta yi kyau ba da in ba za ta yi kyau ba za ka yi ba kenan ko sai malamu suka yi sabani akan wannan al-imam malik yace ja'izun li'annahu ma'rufun yace ya dace ya halitta saboda an san lokacin kaka ce wata nawa ake noma wata uku ko wata hudu an kare to bayan wata uku sai mutun ya medo da wannan abun amma al-imam ahmad yake cewa arju Allah ya kuna fihi ba'as yace ina tsammanin ba layi a cikin wannan abun sai su ibnu abbas suka ce ghairu ja'iz bai dace ba gwara a sa lokaci amma a ce sai bayan lokaci kaza mubham ne abun ne wanda ba a yi fito da shi fili ba yanzu misali sai mutun ya zo wajen ka bashi sai ya ce wani rabbani bashin abu kaza har bayan sallah misali irin yadda ake har bayan sallah to ai bayan sallah yawa gari ta ko kaga har yanzu muna bayan sallah laye ko ba bayan sallah muke bayan su ba sai ko kun fahimta ba wani ranta min ba ni bashin abu kaza har bayan sallah sai ka ce mai a bayan sallah wani lokaci amma a barta bayan sallah kawai sake suka ce ghairu ja'iz bai kamata ba dole sai an kayyade lokaci a sanya wata saboda Allah ya ce qul hiya mawaqitu lin-nasi ay fil mu'amalat Allah ya sanya shi dan mutane su gane da za su dinga mu'amala wa juna da kuma aikin haji ina fatar mun fahimta sai Allah ya ce walaysa al-birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walaysa albir baya daga cikin aikin nagarta aikin aikin imani bi an ta'atul buyuta min zuhuriha kuzo wa gidajen ku ta bayan bayanta ba ta kofar ba kusan kowane gida na da kofa ko ana yin gida da kofa ai ko shato yana da kofa ko ko shato ana masa kofa duk gida sai ai masa mi sai an yi kofa dalilin saukan wannan ayar inji malumai shine hadisin barra Allah ya kara masa yarda hadisin da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka fitar da shi suka ce kana al-ansar larabawa abin nan mutanen Madina sun kasance idza hajju idan suka je suka yi aikin haji faraja'u suka dawo daga aikin haji ladkhulul buyuta min abwabiha ba sa shiga gida ta hanyar ko ta hanyar gidajen ta kofofin gidajen ba za su shiga gida ta kofa ba sai dai adira ta gina a shiga ina ba ta mun fahimta mutanen Madina idan suka je aikin haji suka dawo to wale mutun ya shiga gidansa ta kofar gida sai ya haura katanga ba zai shiga ta gidan ba sai ya haura katanga sai ya shiga ta katanga wasu ga sai wani sahabi ya zo daga aikin haji al-ansar mutanen Madina ne afwan sai ya shiga cikin gidansa ta kofa sai aka zo da rikicin wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sakar da wannan aya walaysa albirra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha al-imam ibnu kathir da al-imam al-baghawi alaihi ma rahmatullahi ta'ala suka ce wannan ayar ta sauka ne akan jahilan farko a jahiliya idan mutun ya tafi aikin haji idan ya zo ka'aba ta baibaye yake shiga ko kuma in ya zo gidansa sai ya dinga shiga ta baibaye sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka da wannan ayar walaysa albirra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha wannan kaulin na cewa sahabi ne mutanen Madina suka zo sune shine mafi rinjayen kauli inji al-Imam At-Tabari alayhi rahmatullahi ta'ala da Allah ya ce walaysa albirra bi an ta'tul buyuta fa'idan tuda wani abu anan gun maluman qira'al qur'ani suka ce wannan kalmar al-buyut kana iya ka karanta ta da lafazi guda biyu ko ka ce al-buyut bi dhammil ba ko kuma ka ce al-buyut bi dhammil bi kasril ba ko ka ce al-buyut jam'u bait ko ka ce al-buyut ina ba ta mun fahimta shi ma jam'ukin jam'u bait ba sai kun fahimta ba walaysa albirra bi an ta'tul buyuta ko ka ce walaysa albirra bi an ta'tu al-buyuta min zuhuriha Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu malami suka ce daga cikin fa'idar wannan ayar daga cikin fa'idar wannan ayar ana son annabi cewa duk abin da yake ba shari'a bane Allah bai shar'anta ba ta kusance shi da shi to ko kai baka da lada kuma Allah bai san wannan abun yanzu ala sabilil mithal wane ne ya karantar da mu idan akai aure ayi sun ayi walima tambaya nake wane ne ya karantar da mutane cewa idan akai aure ayi walima manzon Allah ko shi da ta'awalim walau bishatin haka idan mutun yayi aure yayi walima yayi ni ya tabbata sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi lada Allah zai bashi ina ba ta mun fahimta in kai aure kai walima Allah zai baka ladar koyo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutun yayi walima lada bi Allah zai bashi ko zuwa uku lada ta farin ka koyi manzon Allah da annabi yayi walima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aure maimuna annabin Allah yayi walima ina ba ta mun fahimta manzon Allah yayi walima kaga kai koyo da wa da annabin Allah abu nabi sannan kuma kawo manzon Allah da'a cikin abin da manzon Allah yace ayi da yace awalim walau bi shatin abu na uku lada ta uku da Allah zai baka shine ladar ciyar da mutane to sai yanzu mutun yazo yayi aure mutun sai yayi aure kun ga aure ai ibada ce ko aure menene ibada ce to sai mutun yayi aure sai ya shirya kwakwatal sai mutun yayi aure sai ya shirya kwakwatal to tambaya anan shi mi Allah zai bashi banjima walaysa albirra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha kaga shi ya zo ma abun ta baibaye ba sai ko ku bayyana fiqhun ayar ba fiqhun ayar shine in zaka yi aiki idan zaka yi ibada to kai yadda aka karantar da kai qala Allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kai manzon Allah ya ce kai sai mu kawo misali cewa larabawa idan suka zo aikin haji suna shiga ta baibaye suka dawo daga aikin haji da suka dawo daga aikin haji suna shiga ga gida ma sai mutum ya kara ya kama katanga gidansa kamar barawo sai ya shiga sai Allah ya hana su sai muka kawo misali da cewa aikin ibada ne sai ana buƙatar ka samu lasisi annabi Muhammad idan mutum yayi kwafata a wajen auren sa to a talaka yuta min suriya masala ita ce ba an gidaje ta kofofin a cikin gida ba a yi ran kowane al'amari tun ya zo makoma ta ba ta ji kudin da ta yi ba ka san bai aure ka zo gidan su yariya ka ga uwayen a baka damar ku gana da ita ina ba ta mu fahimta amma idan ka amshi nan bata kuna misali ana cacin daga waje to a tayi talbaita min zuhuri ha baka yadda Allah subhanahu wataala yace ayi ba sai Allah yace wattaqullaha ko to ku ji tsoron Allah cikin duk abubuwan da za ku yi na rayuwa duk abun da zaka yi zaka iya mutum zai iya zo mata sai zo a wa abun ta kofa kuma zai iya zuwa ta wajen kofa mun fahimta komi zaka yi zaka iya zo ma abun ta kofar sa ko kuma ta kazo ta baibaye ala sabilil misal yanzu annabi ya karanta da mu idan aka sallame sallah kace astaghfirullah astaghfirullah allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram har zuwa karshe sai mutum ya kare sallah kuma sai yace a karanta izaja Allah ya kawo bude wa yan kasuwa dan Allah yayi da manzon Allah yace ayi kaga atalbaita min zuhuriha sai Allah ce to wattaqullaha kowa ya tsoron Allah subhanahu wataala ku bayar da ababe da Allah subhanahu wataala yace ayi la'allakum tuflihuna ta yu tsammanin da ikon Allah subhanahu wataala ku rabaita a duniya da alkiyama ku samu dacewa na shiga gidan aljanna a gobe alkiyama duk abin da zaka yi a rayuwa idan aka zo alkiyama kake tare sirati wallahi ka gode wa Allah subhanahu wataala Allah ya datar da mu sai Allah ya ce aya ta gaba
wa qatilu fi sabilillahi yaqatilunakum wa la ta'tadu
na'am
innallaha la yuhibbul muhsinin
Allah ya ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin Allah ce wa qatilu fi sabilillah ku yaqa ku kashe a cikin tafarkin Allah subhanahu wataala ai ku yaqi dan daga kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine wa qatilu fi sabilillah ku yaqi dan daga kalmar Allah subhanahu wataala jama'a mun fahimta wa qatilu fi sabilillah sai Allah ce alladhina yuqatilunakum wa inda suka yaqe ku wa inda suka yaqi wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum in zaku yaqa to ku yaqi wa inda suka yaqe ku ma suka ce wannan ayar ta sauke ne inji Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda idan ka samu tafsirin al-Imam al-Qurtubi da al-Imam al-Baghawi da al-Imam al-Tabari sun haka to zancen Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda ce nazalat fi sulh al-Hudaybiyyah wannan ayar ta sauka lokacin da manzo Allah sai sulh al-Hudaybiyyah Hudaybiyya wata rijiya ce take hanyar Makka zuwa Madina daga Madina zuwa Makka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamo hanya ya tafi zai tafi watan umara aikin haji sai aka hana masa shiga sai je umara aka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiga garin Makka wannan ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna yayi kwanaki a wannan hurin suka hana manzon Allah shiga a garin Makka to Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi suka abu ya soke abin soka wasu anan Hudaybiyya sannan kuma suka yi sulhu wa mushrikai aka yi zaman na tebur aka daidaita tsakanin sa da mushrikai akan cewa shekara mai zawa manzon Allah zai dawo cikin garin Makka ya zo yayi aikin haji tsawon kwana uku yayi tawafi kuma yayi duk abin da yake so ina fata mun fahimta to da shekara ta gabato shekara ta zo shekara da ta yi annabin Allah ya shirye fita shi da sahabbansa dan umratul qada zai je umratul qada sai suka ji tsoran mushrikai su walwala alkawalin da suka yi da mun a can an yaje ne ya tsawon shekara 10 tsakanin manzon Allah da mushrikai da mutanen Makka ba za a yi yaki ba tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da su Quraishawa mutanen Makka mushrikai za a yi shekara 10 ba wanda zai yaki wani mushrikai ba za su yaki manzon Allah ba ba za su taimaka ma wanda zai yaki manzon Allah ba haka su ma annabi ba zai yake su ba kuma ba zai taimaka ma wanda zai yake su ba akai wannan yarjejeniya amma shekara mai zuwa kan zai zo yayi aikin Umara a cikin garin Makka to sai suka yi tsoron cewa mushriki bai da amana mushriki bai da amana bai da alkawali to bari su yi wani abu sahabbai suka tsorace kan kas su hana su shiga wato shiga ɗakin masallaci mai alhurma kamar da abun ya gabata a shekara ta gabata ta wuce wannan ya sanya suka ji tsoron dokar makami suka dauki suka yi niyyar dokar makamai ko kuma suka kyamacin yin yaki dalilin saboda daga cikin ashhurul alhurum watan shawwal afwan watan zulqa'ida da zulhijja ba a yaki a ciki Allah ya hana yaki a ciki su Allah subhanahu wataala ya hana yaki a cikin watanni guda hudu masu alhurma watan nuharin watan sha'ban watan zulqa'ida zulhijja da kuma almuharram ba a yaki a cikin wayannan watannin sai suka kyamacin yin yaki a ciki sai Allah subhanahu wataala ya sakar da wannan ayar wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaki don daga kalmar Allah wanda suka yake ku alladhina yuqatilunakum suka yake ku a farkon musulunci idan baka yaka ba za a yake ka ba amma malamai suka ce wannan ayar mansukha ce Allah ya shahita da wasu ayoyi suke cikin suratul baraa da ma cikin wannan sura ta baqara da Allah yake cewa waqtuluhum haythu saqiftumuhum duk inda mushrike yake aka kame sa to watan a kashe sa a yake sa kuna laitawai wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa duk inda mushrike yake kada a daga masa kafa to a yake sa da Allah yace wa qatilu fi sabilillah malamai suka ce wannan ayar tace ayar fara sabka akan ayi yaki akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi watan yayi yaki kowa ya san cewa kafin a tafi ayi kakin manzo Allah yayi hijira ya bar garin Makka ya je Madina manzo Allah sai da shekara uku ba a yaki ba sai da aka yi shekara uku babu yaki ba a yaki a ciki ba yaki ba ake yi ba a yaki shekara 13 har ya zo Madina ya shekara daya ba ba shi damar yin yaki ba sai a shekara ta biyu ne aka fara fita wajen yaki dalilin can Makka Allah yake ce masa idfa billati hiya ahsan duk abun da za a wa manzon Allah cewa kai taushe yayi hakuri yayi musu kyakkyawa shi yasa aka azabtar da sahabbai an daure su an ba su kashi abinda suka yi su ne suka bar gari da irin kuma fa'fu anhum wasfa kai manzo Allah kai rangwamta musu kai yahe musu annabi sai ya zama to mai juriya wannan ayoyi suka sanya manzo Allah bai yaki ba amma da yazo a garin Makka a Madina sai Allah ya bashi damar yin yaki to Allah yake cewa wala ta'tadu kada ku ketar iyaka sai kada ku ketar iyaka wasu ga ce a wannan ayar ba ta ce ta farin ba a wajen shar'anta yin jihadi jin wajen yaki farin ita ce udina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu suka ce wannan ayar ita ta baiwa musahabbai damar su fito su yaki kafirai Allah subhanahu wataala ya kuma datar da mu to Allah yace wala ta'tadu kada ku ketar iyaka wala ta'tadu kada ku ketar iyaka to me ake yi da ketar iyaka a wannan ayar da Allah yace wala ta'tadu an ba ku damar ku je ku yaki amma ku yaki wanda suka yake ku sai Allah yace kada ku wuce gona da iri wajen yakin nan wala ta'tadu mal suka ce aifin nisa'i aka je wajen yaki ba aka shama mata idan aka je yaki tsakanin musulmi da arnawa to musulunci ya hana kashe mi kashe mace mutun na farin da musulunci ya haranta a kashe duk yadda rince aka kai ana yaki ake gwamzawa tsakanin arna da musulmi to Allah ya ce wala ta'tadu kada a wuce gona da iri ba a kashe mata sannan kuma wasibiyan ba a kashe yara kanana yara asibiyan jinjirai ɗan kanan yara ba a kashe su yaran da bai san abin da yake ba wanda bai iya bambanta tsakanin bai san al'auran mace ba a kashe sa sannan washiyukh dattizawa da suka girma shekarunsu suka kai sun girma a shekaru wanda su sun manyanta ba a kashe dattizo a wajen yaƙi sannan wazimi da kuma wanda kuke da yarjejeniya da shi wanda kuke da yarjejeniya da shi shi ba za a kashe sa ba da kuma ar-ruhban ba a kashe maluman Kirista a wajen yaƙi Allah ya ba su kariya sannan kuma wal ujara da wanda aka doka ƴan kwadago masu noma masu aiki wanda aka doko ƴan aiki ne to idan yaki hada ku da mutane da suke arnawa sun doki mutane aiki dan su yi musu noma to ba za ku yaki su ba a ƙarƙashin wannan ayar da Allah yake cewa wala ata'tadu malamai suka tattauna game da waɗannan mutanen sulfi guda shidda da muka ambata sai suka yi maganganu akan haka na farin mace a wajen yaki ba a kashe mace ba a kashewa har yanzu a tsarin duniya na yaki ba a kashe mace a wajen yaki kuskure ne a kashe mace wajen shiga ga musulunci bai karanta da mi ba ta'addanci masu zawwa da sunan musulunci suna kashe mata musulunci suke yi ba musulunci bane dalili Allah ya ce wala ta'tadu kada ake tar'iya ka kuma daga cikin abin da Allah ya hana kashe akwai wa akwai mata ashe duk wanda zai zo ya kashe mace a wajen yaki to koda yana kiran musulunci ba musulunci bane yake amma sai suka ce mace idan ta fito ta kadoki takobi idan ita ma ta dauki takobi ta zame kaman namiji ta shiga fagen daga ita ma za a gama da ita za a kashe ta za a yake ta ina ba ta mun fa'ita kusa akwai irin matan da suke da jara'a suke da watan suke da farjini da kuma jarunta idan ta fito ta kama takobi ita ma za a yake ta ko kuma ta ciyar da ta fidda kudi take financing masu yakar musulmi kulura mace ce ta koma gehe sai take taimaka ma masu yakar musulmi to anan musulunci ko da Allah ya ce wala ta'tadu suka ce za a kashe ta kawai mun fahimta idan ta taimaka da kudinta ko da shawararta ko da dubararta wajen ga yadda za a yi a kashe musulmi to ba za a daga mata kafafa ta ma za a kashe ta Allah subhanahu wataala yana ta da mu dalilin jima da suka ce Allah yake cewa وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم kaga ta cikin masu yakan ku wannan zai bada kudi a yake ka ba ya yake ka ba to tunda ya yake ka tana cikin da za a yaka da kuma fadin Allah da Allah yake cewa waqtuluhum haythu saqiftumuhum ku kashe su ta duk inda kuka same su ina ba ta mun fahimta wannan shine kauli mafi ingaje suka ce a'a ba kashe ta za a yi ba idan kura ta fito da makami a wajen yaki ga ta ta fito cikin sahun kahire tana gobzawa to ba kashe ta za a yi ba abinda za a yi shine za a kama ta a maida ta kamar matsayin baiwa saboda ana da bukatar watan bautar zai sanya yafi amfani bisa da kashe ta kuma zai sanya tafi gane musuluncin ma a tallata mata islam ta dalilin gagas annabi sallallahu da kansa ma ai an je yaki ana zawwa da mata ko shi da kansa an je wajen yaki aka kawo matan da aka bada su kuyan guda wasu suka intar da su wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sai da manzon Allah ya intar da su ya aure su ana haka nan abu na biyu kuma as-sibyan kananan yara idan aka je wajen yaki watan ba a kashe su saboda Allah subhanahu wataala ya haranta a Qur'ani daka ba za a kashe su ba amma idan yaro shi karamin yaro shi ma ya dauki takobi ko ma shi yana yaki to shi ma za a yake sa ina fatar mun fahimta idan karamin yaro ya dauki takobi ya yaka to shi ma za a yake sa abu na uku watan ar-ruhban wanda yake krista malami na krista wanda suka ce a shi la yuqtalu ba a kashe su sannan kuma ba a bautar da su ba a sanya su a matsayin a kamo su kamar fursunin yaki a raba su zaman to bayu ba za a yi ba kawai dai za a bar su ne su ci gaba da rayuwar su haka nan amma wasu ga ce a'a idan aka kama su tare da kafirai ko da ako a coci ne to za a kashe su sai kuma wanda yake zimmi wanda yake na cikin karkashin alhurma ta musulmi yana da musulmi a cikin kasar musulmi to shi kuma abin da zai faru da shi ma ba za a yake shi ba sai in ya yaki musulmi sai kuma abin da ya shahi watan ashyuh dattizawa tsofi da suka manyanta suka mayyanta a shekaru sai sun zo wajen yaki anan mu jamhurin malamai suka da ra'ayi guda biyu jamhur suka ce watan ba a kashe su saboda baya iya basa da wani taqa basa da wani iko akan yakin ba za su iya shiga a gubza da su ba amma suka ce a'a shi kansu tsohi ana iya kashe su ta hanyar idan sun taimaka da dubarar su idan za a yaki musulmi ko kuma sun baiwa kafiran yadda za su yi kare kawunan su ta hanyar yaki to sun cancanci watan su ma kisa da su da watan ar-rahib sai kuma mutum na kusan na karshe su ne wanda aka doka aiki da manoma aka zo wajen yaƙi, to su ma ba a kashe su. Amma al’imamu Shafi’i, imamu Shafi’i cewa ana kashe su matuƙar ba su miƙa wuya, ba su musulunta ba, ko su ba da jizya, ana kashe su. Amma malaman Maliki suka ce a la yuqtaluna, ba a kashe su, wanda kuma wannan shi ne ƙauli wanda yake ingantaccen ƙauli. Allah subhanahu wa ta’ala ya datar da mu. Mas'ala ta ƙarshe sai wanda yake murtad, wanda ya yi ridda, wanda shi musulmi ne amma ya yi ridda ya bar musulunci, to me zai faru da shi? Masu suka ce kawai abu guda biyu ne, kashe shi za a yi ko kuma ya tuba. Wannan shi ne kawai abin da zai faru da wanda yake murtaddi, wanda ya yi watan ya yi ridda. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Allah ce wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah subhanahu wa ta'ala baya son masu wuce gona da iri a cikin ababe na rayuwa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a karatun da muka yi, kurakurai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Da na so idan yi tunatarwa kaɗan a kan wasu ababe, kuma na ga liman ya halarta. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka. Abin da muka faɗi zaman to gaskiya, Allah ya ba mu ladarsa. Kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.